Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60-25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM Niya. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 24 ga watan Maris na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Tuna yiwuwa Attorney General na Amurka William Barr ya fara fitar da takaitaccen bayaninsa a yau Lahadi akan rahoton da Robert Mueller ya gudanar akan katsan London da aka ce rashe ta yi wa zaben shugaban Amurka a shekarar 2016. Kana ma'aikatan agaji da gaggawa suna aiki ga dangada wajen kwashe fasinjoji da ma'aikatan jirgin ruwan masu yawon shakatawa wanda ya lalace a gabar tekun yammacin Norway. Bayan haka, yawan mutane da suka mutu a kasar Mozambique sakamakon kadawar mahaukacin guguwar nan a makon da ya gabata zai kai 400.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zabe mai zaman kanta wato INEC a jihar Plateau ta bayyana Simon Lalong a matsayin na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar gwamnan jihar. Sannan za ku ji cewa a jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya an bayyana sakamakon zabukan da aka sake na kujerar majalisar dokokin jihar biyu. Bayan nan za ku ji cewa hukumar zabe ta INEC ta bayyana sakamakon zaben gwamna na jihar Sokoto. Daga bisani, Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. An yi ta ruwan babamai babu kakkautawa a cikin daren Juma'a akan tungar ƙashe ta kungiyar ISIS. Lamarin da ya haskaka sararin samaniya ta bukaddar rana a birnin Bagus da ke arewa maso gabashin Siriya. Yanzu a safiyar jiya Asabar an ga tarkacin kunannun motoci sun mamaye yankin da kuma sansanin da aka arce aka bar su tare da iyalan mayakan na ƙarshe a wannan yanki. Wani gini da ya rage a wurin sojojin Syrian Democratic Force mai samun goyon bayan Amurka sun datsa tutar su kana suka yi bikin kakkabe kungiyar kwata-kwata da ke ayyana kanta mai daular musulunci amma kuma take tafka ayyukan ta'addanci da kisa akan mutanen da tace tana mulkin su. Babban daraktan sojojin Syrian ta wato SDF da ake kira Mazlum Kobani ya ce bayan shekaru 5 da suka kwashe suna gwabza yaki yanzu sun yi galaba akan kungiyar ISIS da irin ta'asa take shuka wa mutane. Yana fadawa jami'ai da kuma kawayensu a wurin bukin murkushe IS wanda aka dade ana tunane ko kuma ana jiran a gani. Tana yiwuwa Attorney General Amurka William Barr ya fitar da takaitaccen bayaninsa a yau Lahadi akan rahoton binciken da ake mai rikon sirri wanda Robert Mueller ya gudanar akan yiwuwar katsan London da Rasha ta yi wa zaben shugaban kasa na Amurka a shekarar 2016 da kuma sanin ko bayan Donald Trump ya dauki ragaman mulki ya yi wani shishigi a cikin aikin binciken. Ba da rukunin ma'aikatansa sun kwashe sa'o'i a jiya Asabar suna nazari akan rahoton mula wanda aka hanunta musu da yammacin shekarar jiya Juma'a. Binciken da aka kwashe watanni 22 ana gudanarwa. Hadiman ba sun ce yana sa ran zai baiwa manyan 'yan majalisun kasar takaitaccen bayanin na farko bayan nazari mai yawa a yau Lahadi kuma akwai yiwuwar zai fitar da wannan takaitaccen bayanin ga jama'a. Kusoshi a majalisun kasar da suka hada da 'yan adawan Democrat da takwarorinsu na Republican na jam'iyyar Donald Trump su yi kira da a bayyanar da cikakken rahoton, amma dai akwai shakku ko ba zai yi hakan. Trump ya faɗa a makon da ya gabata, ina cewa bai damu da a fitar da cikakken rahoton ga jama'a ba, amma kuma ya ce yin hakan na hannun Barr ne, wanda ya nada shi ya jagoranci sashen dokokin kasar, kuma shi ne zai yanke shawara akan abin da zai fitar ga jama'a. Ma'aikatan agaji na gaggawa suna nan suna aiki gadan-gadan wurin kwashe fasinjoji da ma'aikatan jirgin ruwan masu yawon shakatawa da ya lalace a gabar tekun yammacin Norway. Shugaban ma'aikatan jirgin ruwa Viking Sky ya yi wani kira da ya tada hankalin jama'a bayan wuta ta dauke a cikin jirgin ruwan kana jirgin ruwan ya fara tangal-tangal a jiya Asabar da rana. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ce an gudanar da aikin kwasar mutane da jirgi mai saukar ungulu a cikin mawuyacin yanayi, inda aka samu iska da ke da ƙarfi wanda ke gudun kilomita 70 a kowace sa'a guda, kuma igiyar ruwa mai tsawon mita 8 ya addabi aikin da ake yi. Wata fasinja da ake kiranta Janet Jacob ta faɗa wa ma'aikatan labarai na ƙasar Norway cewa ta ji tsoro lokacin da za a ɗauke ta da jirgin sama, saboda ba ta taɓa ganin hakan ba, kuma ta ce gaskiya abin tsoro ne. Galibin mutanen da ke cikin jirgin ruwan 'yan ƙasar Amurka ne da na Burtaniya. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yawan mutane da suka mutu a ƙasar Mozambique sakamakon kadawar mahaukacin guguwar nan a makon da ya gabata, wace ta yi barna a wasu yankunan kudancin Afirka, ya haura 400 a cewar wani jami'in gwamnati, yayin da ma'aikatan ceto ke kara kokarin neman mutane, a yayin da sojojin Afirka ta Kudu da na Indiya ke taimakawa. Suna nan suna shawagi da jirgin sama domin neman mutanen da suka bata. Sojojin sun ce sun fuskanci matsaloli masu yawa wurin taimakawa domin kubutar da dubban mutane wanda suke ƙasa. Ministan filaye da muhalli na ƙasar Mozambique, Celso Carrier, ya ce har yau dai lamarin yana da wuya, amma dai za a inganta lamarin. Ya ce akwai mutane 1,500 da ke kan rufin gidaje da bishiyoyi waɗanda suke da tsananin buƙatar a ceto su, kana da wasu mutane 89,000 da ke tattare a sansanoni. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, jumlar waɗanda suka mutu a Mozambique da Zimbabwe da Malawi ya kai mutane 700.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa, wato INEC a jihar Plateau, ta bayyana Simon Lalong na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar gwamna a jihar. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji daga Jos ta aika mana da rahoton.
Hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Plateau ta ayyana Simon Lalong na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben kujerar gwamna a jihar. Jami'in da ke tattara kuri'u a jihar Plateau, Farfesa Richard Anande, ya ce Simon Lalong ya sami kuri'u 595,582, yayin da mai bi masa Jeremiah Usaini na PDP ya sami kuri'u 546,813.
And scored the highest number of votes, he hereby declared the winner and is then elected.
Farfesa Richard Anande kenan ke bayyana gwamna Simon Lalong a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar ta Plateau. Jim kadan bayan yin nasara a zaben gwamna Lalong, wanda zai ci gaba da shugabantar al'ummar jihar Plateau karo na biyu, ya yaba wa al'ummar jihar ta Plateau ne saboda goyon baya da kwarin gwiwa da suke da shi kansa.
Na farin ciki, na gode da godiya kuma ga Allah, ga kuma mutanen Plateau gabaki daya, da kuma musamman da goyon baya da aka bamu. Yanzu ya nuna mana abubuwan da muka yi ma jama'a. Jama'a suna nuna godiya har sun ba mu izini mu sake dawa na shekara hudu. Dole za mu ci gaba da inda muka tsaya. Kamar inda muka fada a plateau, abun da nazo na samu shine rashin biyan ma'aikata wanda muka yi kokari muka biya, kuma za mu ci gaba da biyan ma'aikata. Na biyu, mun samu abubuwa da yawa kasa abun ayyukan da aka bari ba ci gaba da su ba, mun ci gaba da su muna yi. Mu ma mun sa namu ayyukan da muka sa. Babban abin da muke ciki shine zaman lafiya, kuma mun ci gaba da zaman lafiya in Allah ya yarda. A wannan lokacin za mu ci gaba da gyaran state din a zaman lafiya, kuma za mu barta a zaman lafiya.
Gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badaru Abubakar, wanda ya zo jihar Plateau don mara walalon baya a zaben, ya ce yana da yakinin al'ummar jihar Plateau ba su yi zaben tumun dare ba.
Abinda na gane wa idona na farko zaman lafiya da kwanciyar hankali, da kuma dukkan da aka yi zaben nan ba inda muka ji an mari wani ma balle ai duka. To kaga wannan ya nuna cewa ana zaune da mutane lafiya, kuma siyasa ake ta mutunci ta girma a Plateau, ba siyasar tashin hankali ba ko siyasar dole sai nayi.
Tun farko dai jam'iyyar PDP bata sa hannu kan sakamakon zaben ba. Hasali ma jami'inta ya fice daga zauren tara kuru'un. To sai dai shugaban jam'iyyar Mega Party a jihar Plateau ta ce za su mara wa gwamna lalon baya.
Sunana Honorable Grace Zamfara. Ai mulki na Allah ne yana ba wanda ya ga dama a lokacin da yake so. Don haka muna goyen bayan abin da Allah ya yi.
Ba batun zuwa kotu kenan.
Kotu za ka je kotu da Ubangiji ne? Ai lokacinsa ne kawai ya kai. Mun goye bayan shi dari bisa dari.
Makoya bayan jam'iyyar ta APC dai suna ta kan murnan lashe zaben. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji. A jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya an bayyana sakamakon zabukan da aka sake na kujerar majalisar dokokin jihar biyu, inda jam'iyyar APC jam'iyyar PDP ta adawa ta lashe zabukan, yayin da wasu masu sharhi da fashin baki ke ganin akwai abin dubawa game da abubuwan da suka faru a zaben na jiya Asabar, musamman a wasu jihohin. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya aiko mana da rahoton.
Sai a yau ne ma dai ku aka bayyana sakamakon zabukan da aka sake a mazabar Ubagai da kuma nasara a Binyeri, inda babbar jami'ar adawa ta PDP ta lashe kujerun biyu. Kuma da wannan nasarar, jami'ar ta PDP ta samu kujeru 13 ne cikin 25 na majalisar dokokin jihar Adamawan, inda ita ko jami'ar APC da ke mulki a jihar, wanda a da ita ke rike da kujerun, ta ko tashi ne da kujeru 11. Kana kuma sabon jami'ar ADC ta Sunita Abdulaziz Mutane ko ta samu kujera 1 tilo da ke karin haske game da sakamakon zaben. Kwamishinan hukumar zabe INEC a jihar Adamawa Barista Kasim Ganigedan ya koyi ba nema da yadda zaben ya gudana cikin kwanciyar hankali da tsanaki.
A zabuka an gama su lafiya kalo, kuma an samu zaman lafiya, mun samu haɗin kai daga shugabannin tsaro, kuma mu ma kanmu mun yi tsari wanda zai tabbatar cewa an yi adalci, an yi gaskiya. Dan kaga yanzu kamar a Uba wato na Hong Local Government nan abun rumfar zabe uku ne kawai, da kuma kuriya 2769 nake jike ciki. Mun sa electoral officer ne kowane rumfa da supervisor guda daya, kuma mun sa ma'aikatan tsaro wanda za a tabbatar cewa ba a samu an wani bata zabe da wani sabuwa ba. A nan kuma shi Nasarawa Binyeri muna da ward guda 7. To shi ma kowane ward mun samu shi electoral officer guda 2, da kuma wato masu kula da local government gaba daya suka zama masu kula da ward kuma guda 2 aka haɗa mutum daya ba, da kuma supervisors na Abuja aka haɗu aka yi, da kuma shugabannin tsaro. So abun kuma yayi lafiya kalau, ko council korin fade ba bata ba, alhamdulillah mun gama lafiya kalau. Kuma su returning officers kuma sun yi bayani, kuma sun fadi wanda ya ci zabe, kuma mun dawo lafiya kalau insha Allah.
Ko dake kawo yanzu jami'ar APC ta ce nan gaba za ta bayyana matsayin ta kan wannan zabe. To sai dai kotu ne babbar jami'ar adawa ta PDP a jihar ta bayyana farin cikin ta dangane da zaben. Honorable Abdullahi Adamu Firembe da ke zama sakataren jami'ar ta PDP Adamawa ya ce su kan a wajensu zaben tabarkalla.
To wallahi Abdulaziz, muka mun gode wa Allah, kuma Allah ya ƙara wanke jami'ar PDP ba ma a jihar Adamawa ba, a Najeriya baki ɗaya, da kuma wanda suke ainihin kallo ma a wajen Najeriya. Da muka tashi zaɓukanmu, Allah ya ba mu nasara a zaben wakilai, wato majalisar wakilai da taɓai da majalisar jiha. Yanzu gashi nan duka jami'ar PDP ne take rinjaye. A zaben gwamna mu muke rinjaye. to kaga wannan ya nuna maka cewa jam'iyyar PDP a Adamawa kan ta dawo inda take da an riga an karbi jihar ta kuma ta jam'iyyar PDP
baka tanin misali ita jam'iyyar APC wata kila wani suka tsaya takararta ka iya galla ko wata kila nasara da ku sama majalisar dokokin jihar din wata kila sama kasi
eh ai dama ba hana kowa ya bi kadin abin da ya ga ba mishi daidai a kotu ba amma mu mun sani zabuka da muka ci ba irin zabuka wanda su suke a wasu wurare bane zabe ne na tsakani da Allah zabe ne wace kauna tsakanin mu da al'umman mu zabe ne kuma wanda duk wanda ya ga abin da aka yi sai dai ya mubaya'a kuma ya mika gari ya san cewa lalle ya fadi zabe ne jama'a kuma ba sa son shi
a makwabcin jihar Adamawa wato jihar Taraba kawa yanzu ba bai na sakamakon zabukan da aka saki a jihar ba yayin da kotu ne masu sharhi da fashin baki ke maganin akwai abun duba game da zabukan da aka saki a wasu jihohin Najeriya a jihar Sabar Dr. Alil Tilde wani manazarci ne a Najeriya ya ko bayyana abubuwan da suka faru da abun takeici
hakika ba mu ji dadin abin da ya faru a jihar Kano ba da kuma a jihar Benue inda ma aka ce kota malamar jami'ar zabe za ta kai sakamako a karbe ta duk wannan abubuwa ci baya ne wanda gaskiya duk waɗanda suka kawo shi sai dai mu taru mu yi musu alatsi ne kuma a jihar Sokoto ma sai an samu an yi har aka karkare illa iyaka abinda dama aka dan saba yi to amma gaskiya wannan al'amari na Kano dukkan mu duk da cewa ba a Kano muke ba duk abinda ya samu Kano kaman ya samu kowane dan na arewa ne don za a ce kusan ita ce alƙiblarsa ta siyasa to idan kuma malam wanda shine limami ga abin da yake aikatawa to mu kuma ma mu yaya salar mu za ta kasance
Dr. Ali Tilde kenan wani manazarci kan harkokin siyasar Najeriya Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a
Najeriya a gaida Ibrahim Abdul Aziz Hukumar zabe ta ƙasa mai zaman kanta wato INEC ta bayyana sakamakon zaben gwamna na jihar Sokoto inda ta bayyana cewa Aminu Wazir Tambuwal a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna na shekarar 2019 wakilin murya Amurka Murtala Faruk Sanyinna daga Sokoto na dauke da rahoton
Ga Tambuwal Aminu Waziri of People's Democratic Party has been satisfied
Babbar jami'ar tattara sakamakon zaben gwamnan jihar Sokoto Professor Fatima Batul Mukhtar kenan take ayyana gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna na shekara ta 2019 gwamnan Tambuwal na jam'iyyar PDP ya sami ƙuri'u 512 da ƙuri'u 2 inda ya doke abokin takararsa na jam'iyyar APC Ahmad Aliyu wanda ya sami ƙuri'u 511,660 tare da tazarar ƙuri'u 342 kacal da suka rarrabe a tsakanin su wannan jumla ne na zabuka biyu da aka gudanar a ranar 9 ga watan Maris da kuma na jiya Asabar da aka sake gudanarwa a rumfuna 135 da aka soke bayan ayyana zaben da cewa bai kammala ba to sai dai tuni da jam'iyyar APC ta yi watsi da sakamakon zaben bayan kammala tattara shi inda ta nuna rashin amincewarta da yadda aka gudanar da tsarin Muhammadu Mai Gari Dingyadi shine wakilin jam'iyyar ta APC a cibiyar tattara sakamakon zaben
mun yi ƙara akan wani runfa inda ba a yi zabe ba da kadari da ba ta yi aiki ba magana ta bi kuma mun yi magana akan wurin da an kai zabe sati biyu suka wuce kuma gashi an dawo an sake yin zabe wannan wurin to kaga ba mu san dalilin ne haka ba maybe saboda wannan runfa ana ganin ta wata jam'iyya ce kuma sani ba yana da kyau ai adalci ai muna bayani bai kamata ma a ce an zauna an yi wannan haduwar bayyau saboda ba da wannan bayani because bayani ne wanda mu ba mu gamsu da shi ba ko ba mu yadda da shi ba
yanzu wani mataki za ku dauka
eh to muna jiran bayanin su duk bayanin da sun kai shi zai sa mu san matakin da za mu dauka
to amma a nata bangare jam'iyyar PDP ta mayar da martani akan korafin APC din ta bakin nata wakilin Umar Muhammad Bature
amma sun san abin da ake yi ai in kai da zagarin with the result da aka declare ko to kake zuwa ba nan kake magana ba tunda a gaban kowa aka fadi kuma bayan zaka yi saboda shi returning officer shi kadai ke da power ga doka da fadi ko sakamakon zabe ba mu ba mu agent ba to saboda haka ya kuka ji da wannan suka makon zabe to mun gode Allah da gaya muku tun da aka yi wancan na farko ba mai dada wannan abin da suka yi ba kuma yanzu gashi an sake yi kuma Allah ya nuna musu na cewa shine kare mu rahimu
gwamnatin Bawal dai ya lashe zaben ne a wadin mulki na biyu inda ya kada tsohon mataimakin sa Ahmad Aliyu da aka zabe su a karkashin inuwar jam'iyyar APC a shekara ta 2015 kafin ya fice daga jam'iyyar ya koma PDP ya kuma raba gari da mataimakin nasa tuni da magoya bayan jam'iyyar ta PDP suka cika titunan birnin na Sokoto domin murnar nasarar da suka yi duk da yake an baza jami'an tsaro a cikin shirin kota kwana domin tabbatar da tsaro da oda Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
a gaida Murtala Faruk Sanyin na masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe 11:20 na safe ga shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz baban lake jagoranta a cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon zamu ji cigaban tattaunawa da Rabaran Muhammad dan Amarya tsohon shugaban Ekwa Bauchi DCC wanda yayi magana akan asalin shaye-shaye da jama'a suke yi tun shekaru da dama sannan kuma yayi gargadi ga matasa da kuma sauran al'umma kan wannan mummunar ɗabi'a abokin aiki na Ibrahim Ka Almasi Garba ya tambaye shi ko me addini yace dangane da wannan lamari
a cikin ƙasar nan tamu ta Nigeria manya-manyan addinan mu guda biyu ne addinin musulunci da addinin kirista kuma duka waɗannan addinai Allah ya yi mana hani da irin wannan hali na shaye-shaye da buguwa a cikin littafin Allah littafin mai tsarki wato Bible Bitrus ta farko wasika sa'annan sura 4 aya 3 Bitrus ta farko wasika sura 4 aya ta 3 maganar Allah na cewa kwanakin da sun wuce ya isa bin guri na al'umai da tafiya cikin lalata da shaye-shaye da buguwa da haukan wasa Allah ya ce kwanakin da ya wuce ma'ana kafin ayi imani waɗancan kwanaki sun wuce da waɗannan halaye na shaye-shaye na buguwa ko na kwaya ne ko na sassake ko na saiwa ko na tsiro ko na ƴaƴan itatuwa ko na ƙwayoyin zamani Allah ya ce kwanakin da suka wuce ya isa a bari don haka kana so ka ji dadin rayuwarka kana so ka natsu ka dawo ka yi na'am da abin da Allah ya faɗa biye da haka Allah na cewa idan ka shiga cikin wani halin kakani kayi rashin lafiya rashin abin hannu ba ki rai ta wurin mutuwa aka yi maka ko kuma wani abu ko kuma zama da abokan tare matar aure da mijin aure an samu sabani ko kuma zama da makwabta to daga nan sai shaitan ya iza ka ya ce je ka shaka bugu wannan ne zai sa ka manta da wannan al'amarin da kake ciki wato wannan mummuna shawara ce na kama da mutumin da ya ga gobara tana zuwa amma ya ce a ba damuwa bari in je gaban wutar kawai in kwanta ta zo da kawai ta wuce ta kaina in na kore in an jima na tashi ka ga na kawar da fargaba to in ka zo ta kore ka gaba ɗaya ka mutu ba sai ka tsinci kanka a waccan wutar da ba ta mutuwa wutar jahannama Allah ya sauke mai sauraro kada ka yarda ɓaci rai ya iza ka zuwa cikin halin shaye-shaye ko na ƙwayoyin zamani ko kuma na saiwori da itatuwa da sassake da ganyaye da ƴaƴan itatuwa ko da menene su sa'annan waɗansu suna cewa kai talauci ya ishe ni na rasa abin da yake min daɗi a tuna na riga na faɗa na ce Allah ya yi ka cikakken mutum, musamman kai matashi hajiki maji karfi. Na kan tuna shekarun da muke tafiya gona karfe 7 mu sunkuya mu yi addu'a, daga nan mu kama noma mu biyar a gona, muna kiran wannan aiki hada hannu, wato mun haɗu mu biyar yau a gonar wani gobe a gonar wani. In mun kama noman nan ba ma tashi sai karfe 5 na yamma, kuma idan muka tashi maimakon a dawo gida sai kuma kowa ya wuce gonarsa a dan je a karasa rana tukun. Gobe da safe sai ka tashi garaur nan gadagau, to Allah ya yi ka cikakke. Ba da can gajiya, lokacin gajiyar bai zo ba sai kwanakin girma sun zo. To kai da kake matashi, kar ka zauna ka ce talauci talauci talauci, a'a miƙe ka yi wani abu za ka manta da talaucin. Na ga an yi hira da wani wanda yake gurgune amma kuma ya bude masana'antar yin takalma, har ma an tambaye shi ya ce a yanzu haka ya horar da masu lafiya ma mutane 180. Kajiwa gurgu wanda ba kafa ya bude masana'antar takalma yana yi, har ma yana horar da masu kafa da lafiya. To kai ka zauna sa'an da sai a ruɗe ka cewa maganin talaucin nan je ka nemi wata kwaya ka haɗiya, za ka ji kaman baka duniya sai ka rika fara'a kana dariya. To dama ai ta haka akan gane mahaukaci, in an ga mutum shi kadai yana tafiya yana motsa hannu yana bingirewa da dariya, to an san cewa ni iyaye na Fulani suka ce hore riri kai ya tafi. To kai kuma kai da kanka, kai ne kayi wa kanka abin da zai taba kanka, haba dan uwa haba dan uwa.
Rabaran Muhammad dan Amare kenan, tsohon shugaban Ekwa Bauchi DCC. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai makon gobe idan Allah ya kai mu, ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da kuma Bonsa Tufa da ya daidaita sautin shirin, ni Muhammad Hafiz Baballake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
A rufin zaben kasar Thailand na farko cikin shekaru 5, gwamnatin mulkin sojan Thailand ta kwace mulki ne a shekarar 2014 a lokacin da shugaban sojan kasar Prayut Chan-o-cha ya shirya juya mulki da hamarar da gwamnati. Shugaban gwamnatin sojan Prayut ya faɗa da safiyar yau Lahadi bayan ya kada ƙuri'arsa, yana mai cewa yana kyautata zaton kowa zai taimaka wa dan uwansa ya zabe a yau, saboda hakika kowa na da yancin yin hakan. Mutane miliyan 51 ne za su yi zaben na kasar Thailand. Masu sa ido suna ganin zaben a matsayin wata gwagwarmaya ce tsakanin demokradiyya da soja. Prayut ya ce idan ya yi nasara, hakan na nufin masu kada ƙuri'a suna son gwamnatinsa ta soja ta dawo a matsayin da 'yar demokradiyya. An yi ta ruwan babamai babu kakkautawa a cikin daren Juma'a a kan tungan ƙarshe ta ƙungiyar IS, lamarin da ya haskaka sararin samaniya ta muƙaddar rana a birnin Bagus da ke arewa maso gabashin Siriya. Ya zuwa safiyar jiya Asabar, an ga tarkacen ƙonannun motoci sun mamaye yankin da sansanoni wanda aka arce aka bar su tare da iyalan ƙungiyar na ƙarshe, mayakan ƙungiyar na ƙarshe.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin, sai Bonsa Tufa da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Jonah Cummins, tare da ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
VOA Afrique, dites-le à un ami.